shaida zai shaida ta nan zuciya na da kulli karfe nake ta sinki ya shige ni har ya sauya fata ta mata binki na fada gani hoja ta tsaftataccen kalmar ta yi tarbiyar ki ina so yayi masu ginki asara sinni damuna bazara ko sanyi ko me na yi miki tintini kinye kin fi san da nake miki yarwa mai ya kare zaki so sado kai miki na tana sirena balla sanawa kaina so nake miki koyya bila maina sai sada sakona babu shabaki kai ce da kunci yaushe za su gushe wai tara hane na kanje kamar na fashe mu guji wai dan bella ma kunne mu tushe ga sana amma soya mu nema kalashe na nusa yaushe za mu ishe mu tadi mu tafahamu kashe ya kare zaki so ni ko zaki zama jinina bane mu abace mini zaki so ni in zaki so ni haka ma ko mu ya kare kyawa cike dole in ya basurare ke in muna tare ban bari a tankake hadini